أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باي هكا السلام عليكم ورحمة الله zamu ci gaba da karatun littafin mai albarka kamar yadda mun sanar da mukama ce zammi amma mun sanarwa cewa tazkiratu sami zammi in ya so ita mukama gobe da jibi ita kuma sai a yi ta a jeri kenan insha Allah tazkiratu sami zammi na al-imam ibn jamaa mai rasuwa 739 a wani kaulin da 33 wanda yau shekara shi 705 a kabari muna karanta wannan littafin nashi mai albarka tazkiratu sami'i wal mutakallim fi adabil alim wal mutaallim wannan shine darasin mu na biyu da izinin Allah zan mu tashi satin da gabata mun yi albabul awwal cikin faralar ilimi da masu shi da kuma daukaka ilimi da shugabancin shi sai kuma na yau babe wancan karamin babe ne wanda bai wuce kaman mukaddima ba wannan babe na biyu albabu sani babe na biyu fi adabil alimi cikin ladabin malami fi nafsihi cikin karan kanshi shi malamin wa mura'ati talibihi da kuma kiyaye masu neman ilimin wa darasihi da kuma darasin wa fihi salasatu fusul a cikin shi akwai fasali guda uku alfasalul awwal fasali na farko fi adabihi cikin ladabban malami fi nafsihi a cikin karan kanshi ma'ana akwai su ladabba wanda ya kamata ya kiyaye su shi karan kanshi akwai ladabba wanda da malami da dalibi sun yi tarayya akan su dole kowa ya kiyaye su akwai ladabba wanda malami shi kadai suka shafa da akwai ladabba kuma da dalibi shi kadai suka shafa to ya kakkasa su yadda ya kamata yace wa huwa 12 naw'an naw'il ladabi guda 12 ne guda 12 ne wanda malami ya kamata ya kiyaye annaw'ul awwal naw'i na farko dawamu muraqabatillahi fi sirri wal alan dawamar ganin cewa Allah yana ganin shi cikin kowan lokaci a sirri da bayyane wal muhafazatu ala khawfi fi jami'i harakatihi wa sakanatihi da kiyayewa akan tsoron Allah cikin dukkan motsin shi da kuma nutsuwar shi wa qawalihi da af'alihi da hadar shi da maganganun shi duka kiyaye tsoron Allah fa innahu aminun ala ma'udi aminal ulum dan shi amana ce aka bashi abinda aka bashi ajiya na ilimi amana ce wa mamuni haminal hawas wal fahum da abinda aka bashi na hawas da ji da gani da sauran su guda biyar al hawasul khams da fahimta dukkan su an bashi ita ne amana ce fahimta da Allah ya ba malami ya bashi ne dan sabadda jarrabawa kuma ya bashi ne a matsayin amana ya sauke wannan amana qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki yake cewa ya ayyuhal ladzina amalu la takhunu Allah wa rasulahu wa takhunu amanatukum wa antum ta'lamun ya ku wanda ko ba da gaskiya kada ku ha'inci Allah ku ha'inci manzon Allah ku ha'inci amanonin ku kuma kuna masu sani wannan malami ya shiga ciki wa qala ta'ala Allah yake cewa bi mastufizu min kitabillahi wa kanu alaihi shuhada da abinda aka ba su kiyayewa ma'ana yahuda malaman yahudawa na littafin Allah suna masu shaida akan shi littafin Allah da ilimi da Allah ya ba ma mutum ajiya ce kuma sakamako dole Allah ya baka ne nauyi fala takhshawun nasa wa khashawun kada ku ji tsoron mutane ku ji tsoro na wa qala shafi'i shafi'i yake cewa laysal ilmu ma hufiza al ilmu ma nafa ilimi ba abinda aka hardace bane ilimi wanda yayi amfani ne kawai ilimi wa min zalika na daga cikin wannan dawa musakina wal waqar dawamar nutsuwa kuma da samun nutsuwa wal khushu'i da khushu'i wal war'i da tsantsani wa tawadu'u lillah da kaskantar da kai wal khudu'u kaskantar da kai dai duka wajibi ne ga malami wa min ma kataba malikun ila rashid na daga cikin abinda malik ya aika ma rashid sarki idza alimta ilman falyur asar alayka asruhu wa sakinatuhu wa samtuhu yace idan ka karanci wani ilimi to a ga gurbin ilimin nan da kuma nutsuwar ilimin nan wa samtuhu da kawaici wa waqaruhu da nutsuwa wa hilmuhu da jimri ta ilimin nan dan annabi yace al ulama wa rasatul anbiya malamai magada ne na annabawa annabawa ku halayen sa haka suke wa qala umar yake cewa ta'allamul ilma ku karanci ilimi wa ta'allamu lahu sakina wa waqar kuma ilimin nan ku karanta mushi nutsuwa da samun nutsuwa nutsuwa ta zace ita ce sakina ta gabbai alwaqar kuma a cikin gangan wannan nutsuwa ta zace ko kuma akasin haka ya manta daga cikin su wanne ne yake daukan wancan wa ani salaf daga cikin magabata haqqun alal alimi haqi ne akan malami an ya tawada alillah ya kaskantar da kai ga Allah fi sirrihi wa alaniyatihi a cikin sirrin shi da bayyanawar shi wa ya hatarisa min nafsihi ya kiyaye da karan kanshi wa kifa amma ashkala alai ya tsaya a abin da ya rikice mishi wajibi ne ya kaskantar da kai kada ya nuna jiji da kai cewa shi ya isa Allah bai san wannan kuma ya kiyaye karan kanshi kuma ya tsaya inda abin da ya rikice mishi wanda bai sani ba ya ce bai sani ba asani wannan ladabi na harko kenan ladabi na biyu an yi sunan ilmi kama sanahu ulama'u salaf ya kiyaye ilimin kamar da magabatan mu malamai suka kiyaye ilimi wa yaquma lahu bima ja'ala Allahu lahu ta'ala min al-izzati wa sharafi yayi tsaye da izza da daukaka cikin ilimin nan nashi fala yuzulluhu kada kaskantar da ilimin shi bi zihabihi da tahiyyashu mashayhi ila ghayr ahli zuwa ga wanda basu dace da wanda ba masu ahalin ilimin bane min abana'id dunya daga ƴan duniya min gairi darura wala haja ba tare da bukata ba ba tare da dama ta kama ba in ta kama je wajen sarakai ya musu nasiha wannan daban amma ba sadan saboda kwadai ba wannan shi ake zargi shi ake kora magabata sun kasance tun daga wancan lokacin aka ce malamin sarki ne abin kyama ne malaman hadisi sun tayi wasu da yawan su aka ce malamin sarki ne basu ma amsan hadisan shi basu amsan hadisan shi kuma suna kallon cewa wulakantacce ne abin nuna ne da yatsa ba mu yanzu aka dauke shi sharaf ba ana ganin cewa yana mu'amala da sarki yana mu'amala da farefi abin wannan abin tunkaho ne abin hadi ne cikin jama'a qala zuhuri zuhuri yake cewa yace au ila man yata'allamuhu minhu ko minhum ko wanda ke karanta ilimin ya zamana kai kake zuwa kana kai mishi wannan bai dace wa in azuma sha'anuhu ko da sha'anin shi babba ne wa kabura qadruhu ko da darajar shi ta girma yace ka rika zuwa gidan shi kana koya mishi kakka yi wannan al-imam al-bukhari halifa ya nemi cewa ya zo gidan shi karantar da diyan shi da diyan al-umma sahih al-bukhari yake cewa ilimi bazan dauke shi in kai shi ba mai bukata ya taho ko kai sarkin kake so ka zo bazan kai ilimi ba yace al-imam habbu in yuta ilai ilimi shehi cancanta a je wajen shi ba shi yake ba yace hawanun bil ilmi an yi hamilhu al-alimi ila baitil muta'allim wulakanta ilimi ne malami ya kai shi gidan wanda zai karantar wa ahadisu salafi hadha an-naw'u kaseera hadisan magabata cikin wannan nau'in suna da yawa wa qad ahsana al-qa'il wanda ya hadu wannan baitika ya kyautata huwa al-qadi abul husayn al-jarjani jarjani yake cewa mai littafin at-ta'rifat yace walam abdul fi khidmati al-ilmi muhajjati li akhdimu man laqaitu sum lakillu ukhdama a ashqa bihi garsan wa ajnihi zallatan idan fattiba'ul jahl qad kana ahzuma walau kana ahlul ilmi sanuhu sanahum walau anna ahlul ilmi sanuhu sanahum walau azzamuhu fi an-nufus la azzama yace walam abtazil fi khidmati al-ilmi muhajjati walam abtazil muhajjati ban bada raina ba al-muhajja shine rai walam abtazil muhajjati ban bada raina ba fi khidmati al-ilmi cikin hidimar ilimi li akhdima kuma dan in yi hidima mallakaitu ga wanda na gamu da shi yace lakin lu uku da ma sai dai dan ayi mini hidiman nima abin da yake nihi nan lokacin da nike neman ilimi ni nayi ta hidima nayi ta wahalan neman shi kuma bayan na same shi kuma ni zan yi wahala kai ma masu bukatar shi in kai musu inda suke kenan na shaki yanta lokacin neman shi ni da wahala kuma lokacin bada shi ni da wahala yace wannan ba zai ta yi ba yace lakin li ukhda ma sai dai dan ayi mini hidima mai bukata yazo yace a ushku bihi garsan wa ajnihi zallatan shin zan shaki yanta in sha wahala wajen dashan shi kuma wajen dasar diyan shi kuma in sha wahala yace idan ku haka ne fattiba'ul jahl kana ahzama bin jahilci shi yahi mini sauki shi yahi kamata in yi niyya akan shi in haka ne zan yi jahili ma yahi ni sau hutawa lokacin da zan neme shi na wahalar da kaina kuma yanzu da na same shi zan ba ma wanda zan ba ma kuma in wahalar da kaina hai na kai musu kenan wannan ne gwada jahili ma da ya zamana a wajen shan wahalar yace walau anna ahlul ilmi sanuhu da a ce malamai sun kiyaye ilmi sanahum da ya kiyaye su walau azzamuhu fi nufus da sun girmama shi a karan kansu la azzama da ya daukaka su yace fa inda athajatun ila zalika idan bukata ta kama haka ka kai ilimin wajen wani au darura ko darura ce a wuce da fu maslaha diniya ko maslaha ta addini rajiha wadda ta tahirin jayi ala mafsadati bazlihi akan mafsada bada shi wa hasunat fihi niyyatuhu niyyat shi takkyautata saliha kyakkyawan niyya fala ba asabihi insha Allah babu lahi in Allah ya so wani shugaba ne wanda ya kasance yana son karatun kuma bayyana damar ya taso ya taho ko daya amma kuma ka san kai in ka karantar da shi zai karantar da al'umma da dama da suke kalkashin shi to wannan ba zaka ce ba ka daukan kaskanci zaka iya zuwa ka karantar da shi saboda wannan maslaha ba dan kwadan abin da ke wajen shi ba dan maslahar ta addini ba ban maslaha ta kanka ba wa ala hazaihumul maja an ba'adu aimatu salab akan wannan ne ake daukan wasu daga cikin magabata min al-mashay ila al-muluki ta cewa sun tai wajen saraki wa ulatul amr da shugabanni ka zuhuri kamar zuhuri da shafi'i da wasu sun tai sun karantar da saraki amma da kyakkyawan niyya da dan saboda maslahar abin ba dan kwadai ba yace la ala annahum qasadu bi zalika fudulul agrarud dunawiyya ba wai dan saboda sun nuhaci rara ta haja ta duniya ba wannan ta kai su ba wa kazalika idza kana al-mu'ti ilayhi min al-ilmi waz-zuhdi fil manzilati al-aliyya wal mahallur rafi fala ba'sa bi taraddud ilayhi li ifadatihi. Hakanan idan ya kasance wanda za a tahi wajen nashi mutun ne mai ilimi da zuhudi da gudun duniya da wajen daukaka ta daraja da matsayi wanda yake daukakakke, to babu lahi wannan ayi taraddudi zuwa gare shi. Ya kasance babban malami ne kuma yana son ilimi, to amma an ka tai kaje ka rika bashi wannan ba za a ce ka kaskantar da ilimi. Koyi wannan tai gida akwai malamin wanda yana buƙatar karatun kuma yana je nike zuwa gida in bashi, to kaga wannan babban mutun ne da mutuncin shi da ilimin shi shi ma mutunta abin yake, ba irin na sarki ba wanda zai ga cewa dan mun isa aka kawo mu shi wannan ya san darajar ilimin. Yace faqad kana Sufyanu Sarwi yau shi Ibrahim ibn ila Ibrahim ibn Adham wa fiduhu. Sufyanu Sarwi shine babban malami sama da Ibrahim ibn Adham, amma da ke san mutun ne mai zuhudi mai tsoron Allah shi yake kai mishi ilimin ya fa'idantar da shi. Abu Ubaid yamshi ila Ali ibn al-Madini yusmi'uhu garib al-hadis. Abu Ubaid babban malamin da mutanen harko wanda suka yi rubutu akan garib al-hadis, duk wata kalma baquwa ta cikin hadisi wanda ya san da ita, to shi yake zuwa wajen Ali ibn al-Madini malamin su Bukhari ya karantar da shi da akan garib al-hadis. Shi zai bashi amma kuma shi zai tarra shi, dan ya san babban mutum ne da kima shi da daraja shi kuma ya san meye ilimin. Asalis na uku, an yatahalla bi zuhudi fi dunya wa taqallul minha bi qadri al-imkani. Ya an yatakhallaka ya dabi'antu da zuhudi gudun duniya cikin duniya da karantawa cikin sha'anin duniya daidai gurgurdan iyawar shi, yadda la yadurru bi nafsihi aw bi iyalihi, ta yadda ba zai cutar da kanshi ba ko da iyalan shi, yayi zuhudin da ba zai ta cutar da kanshi ba ko da bukatun shi na rayuwa. Fa inna ma yahtaju ilayhi li zalika ala al-wajhi al-mutadil min al-qana'a laysa yu'addu min ad-dunya. Dan saboda abinda za a bukata akan huska ta takaitawa wajhul mu'tadil, huska ta tsaka tsakiya, min al-qana'a na dangana, laysa yu'addu min ad-dunya, wannan ba alisan shi na duniya. Dukkan magabata sun nemi abinda zai tsaye da rayuwar su, sun nemi sana'ar da zai tsaye da kansu, wannan ba a ciya ba su da zuhudu, dan saboda rayuwar duniya dole ne tsayuwar ta ta sai da abinda mutum zai bukata na rayuwar shi, to ba shi ake ni ba cewa ya bar wannan gaba daya, amma abinda ake tsoratar da shi ya kahu wajen neman duniya irin na masu neman duniya, yace shi ma ya zama mai kuɗi, eh an sa shi cikin lisahin masu kuɗi, to wannan shine abin aibu, abin tsoratarwa. Wa aqallu darajatil alimi an yastaqzir ta'alluqu bid dunya, abinda dai ake mafi karancin darajar malami ya tsabta ya kyamaci, ya kyamaci ratayuwa ga duniya, ya ratayi ma da duniya wanda zai ga a matsayin shi na malami ne yayi watsi da karatun kawai ya shiga duniyar shi, ko dai ma baka ce yana da alaka da karatu, ya san karatun kuma amma yayi watsi da shi ya shiga duniya, ya rantse he ya zama mai kuɗi. Yace li annahu a'lamun nasi bi khisati adam, malami shi ya kamata a ce yafi kowa sanin kaskancin duniya, wa fitnatiha da fitnatta, wa sur'atu zawaliha da yawan wannan kaucewarta, wa kasratu ta'abiha da yawan wahalata, wa nasabiha da wahalhalinta, fa huwa ahqqu bi adam al-ittifati ilayha, shi ya cancanta a ce malami bai waiwaya ba zuwa ga duniya wajen tara duniya, wal istighali bi humumiha da shagartuwa da bakan cikin ta da damuwarta, ya nemi daidai gurgurdan bukatar shi ake bukata, ba kamar da malamai suka ce ta kasance duniya a tahin hannun shi ba a zuciyar shi ba, in ta kasance a tahin hannu yana iya yarbar da ita, amma in ta shiga zuciya yana da wuya a hutar da ita, tara ta irin na mutanen duniya. Daga Shafi'i yake cewa law ausa ilayya aqalu an-nasu surti ila az-zuhud surifa ila az-zuhud, yace da a ce law ausa ilayya ila aqalu an-nasi surifa ila az-zuhud, yace da nayi wasiya zuwa ga wanda yake kowa hankali, da na karkatar da wasiya ta zuwa ga cewa ya guji duniya. Falaita shi'ri man ahqqu min al-ulama bi ziyadati al-aql wa kamali, yace abun mamaki ga kai can sani na wane ne cikin malamai wanda yake cancantar samun karin hankali da kamala. Yahya ibn Mu'az yake cewa law kanatid dunya tibran yafni, da a ce duniya zinare ne wanda ba a saka ba mai karewa, wal akhiratu khazafan yabqa, kuma ita kuwa lahira a ce karmami ne amma mai dawwama, lakana yambagi lil aqil, to ya kamata ga mai hankali isarul khazaful baqi, ya zabi wannan karmamin mai karewa mai dawwama kai ala tibril fani akan zinare wanda yake dawwama. Gashi nan tarin zinare ne amma karewa yake, can kuma gashi can karmami ne amma yana dawwama har abada, kaga wancan karmamin shi yake ka zai gare shi ba zinaran da kariya zai yi ba. Yace fa kaifa wa dunya khazifun, kuma yaya balle kuma a ce duniya ita ce karmami mai karewa, wal akhiratu burun baqin duniya, lahira kuma ita ce zinare mai dawwama. Kaga in ka zabi wannan karmami mai karewa, ka bar zinare mai dawwama, kai rishin hankali da wauta mai yawa, wanda malamai magabata haka suka gudanar da rayuwar su, Allah musu rahama. Ladabi na hudu, an yi nazaha ilmuhu amma ja'alahu sullaman yatawassal bihi ila al-aghradud dunyawiyya, ya tsabtace ilimin shi kada ya sanya shi tsani ne kurangace da shi zai taka ya sadu zuwa ga bukatu na duniya, haja ta duniya min jahin na daukaka au malin ko dukiya au sum'a ko a rika cewa wani au shuhura ko shahara au hidima ko dan ya samu hidima au taqaddumin ko gabaci ala aqranihi akan sa'anni shi duka kada nemi ilimi saboda wannan awo mugganniya ce mugunniya take kawo wannan al-imamu shafi'i yake cewa wadirtu anna al-khalqa ta'allamu hadha al-ilma ala la yusab ilayya harfun minhu nayi gurin da a ce halittu gabaki dai sun karanci wannan ilimi na addini ni ba tare da an nasaba mini ko harafi daya ba duka duniyar da ya karanta al-imamu shafi'i yake gurin da ma a ce wajen wani suka karanta ni ka nasaba mini ma cewa ni na karantar da su dan ka aje in halaka wa kazalika haka nan yunazzaha an al-tama'i ya tsabtace kanshi gami da kwadai fi rifkin wajen tausasawa min talabatihi daga daliban shi bi malin ta dukiya au khidmatin ko kuma hidima au gari ma ko wanin su bi shababi istigalihim alaihi dan saboda sun shagalta akan shi wa taraddudu mai saboda zuwa da zawwa da kai kawo a wajen shi suke ya kasance wanda suke neman ilimi a wajen su kada ya bayyana mishi san wani abu a wajen su ko dai kada yi wannan kana mansur la yasta'inu bi ahadin yaqtalifu ilayhi fi haja mansur ibn al-mu'tamir babban malamin hadisi ya kasance bayyana neman taimako ga wani wanda ke zawwa wajen karatun shi cikin biyan bukatar shi ko bukata daya ce ko wannan takardar ta fadi ci kai Allah dauko mun takardar ce in dai dalibin shi ne bai yi dan kai rage ladan karatun shi mun ga yadda Hamzatu Zayyat Allah mishi rahama babban qari'i Hamza qari'i wanda ya zo wucewa shan ruwa ya tambaya ce a bashi ruwa dan saboda su a wancan lokacin daliban saboda yawan su ba a baka iya gane cewa wannan ya taba mahalarta sai dai ka tari huska kawai saboda a majalisi dai sai ka ga magabata mutum 30,000 40,000 50,000 su Hamza wanda suke su qari'ai ne na bada qur'ani tilawa ta qur'ani a majalisin dubban al'umma ne bayan karatu suna bada shi musani cewa a wancan lokacin nasu kamar yadda mu yanzu Allah ya saukake mu wannan kana iya sawa qira'a kowane malami ka saurara ka ji kana kwance to a wancan lokacin magabatan haduwa suke manyan manyan malamai da manyan manyan al'umma a yi majalisin astama na sauraron qira'a kawai Allah ya bashi murya ya bashi qira'a babu wanda yake ja da shi a wannan jarumin kamar su Hamza da sauran qurra to suna da majalisi na karantar da Qur'ani kuma suna da majalisi na saurarar da Qur'ani wanda al'umma su zo wajen 30,000 suna zamana yana rera qira'a kowa yana ji to wannan wanda sun ba Qur'anin kima to a cikin wannan jama'a ya zo wucewa yana bulagoro ya ga wani yace da Allah ishi ruwa yake ji a beko mishi a kofi wani ya beko mishi ruwa yace yau kai wannan kamar ka kana halarta wajen qira'an mu ko yace eh ina halarta mana ai mu ne gaba gaba ma yace to mai da ruwan ka ban nisha me yasa yace dan kada ya bata ladan shi shi yasa al-imam shatubi yake cewa wa hamzatu ma azkahu min mutawarrin yake cewa wa laysa ala qur'anihi mutaakkila hamza mi an mafi mamaki gami da war'ukin shi da tsantsanin shi to wannan sune makaranta fa to kuma a ƙarshe zaman a ce makaranci yana kallon qur'ani akan cewa ya karance shi dan neman abinci bayan kuma ya karanci muna buƙatar karanta sirar dukkan qurra'in wannan muna karanta qira'a da tawarshi to da Allah mu karanta warshi kin nan yaya tarihin rayuwar shi ya kasance dan mu'amala shi da qur'ani haka nan habs mu karanta mu ga tarihin shi yaya rayuwar shi ta kasance alaka shi da qur'ani to anan zan mu san cewa muna kan daidai ko muna kan kuskure sufyan ibn uyayna yake cewa kuntu qad utitu fahama alqur'ani falamma qabiltu surra min abi ja'fa sulibtuhu Sufyan yake cewa na kasance an bani fahimta ta Al-Qur'ani yanda na amshi wata aljika guda ta kudi daga Abi Ja'far sai Allah ya amshe abin shi dalibin shi ne ya mishi kyautar jika ta kudi yana amsa yace Allah ya amshe Qur'anin shi nas'alullahal musamaha yace muna roƙon Allah ya mana rangwame Al-Khamis nabiyar an yunazzaha an daniil makasib shi malami duka ladubban malami a karan kan shi ya kiyaye ake magana ya kiyaye gami da kaskantattun sana'a wa raziliha daba'an da sana'a da take kaskantatta a dabi'a ba haram bace sana'a amma dan saboda ana kallanta cikin al'umma da mujtama sana'a ce ta kaskanci sai kauce mata wa amma karuhiha adatan wa shar'an wadda makaruhi ce ga al'adar mutane ko kuma a shari'a kal hijama kamar yin qaho wadda baga da kuma wannan rini wa sarf da canji a ce malami ne dan canji wannan saboda sun zai shahara da ƙarya da danhara wa siyaga da rini na tuha wa kazalika haka wannan kuma ya bada misali ne wata sana'a sai ta kasance a yanzu bata cikin sana'ar da za a sa ta cikin ta kaskanci ce kowane mujtama shi yake tabbatar da cewa wannan sana'a ce ta kaskanci ko ta mutunci وكذلك هكذا يجتنب ينيسانشي مواد التهمي guri na tuhuma wa in ba udat koda yayi nisa duk gurin da za a tuhume shi to yayi nisa da shi duk wani abin da za a tuhume shi ya nisance shi kada ya zamana koda sana'a shi shagon shi masalan kullun a tudin jamus yake zai wajen sha karhe ɗaya na dare a ganshi kullun yana bin nan in ya taso daga shagon shi sai koda hanyar ta hiye mishi sauki nan ce hanyar shi to ya kauce mata ya bota hanyar da in an ganshi ba za a ganshi anan ba dan wanda ya ga wulgin shi nan gurin mutane sun sanya da sharri za a ce na ga malam wani a guri kaza to wannan ya kiyaye haka misali ne na bada dama duk abin da zai ka tuhuma wala yaf'alu shay'an yatadammanu na kasmuru akada ya aikata wani abin da ya kumshi zubda mutunci aw ma yastan kasaru zahiran ko kuma abin da zai kasance ana kin shi a zahiri wa in kana ja'izan badinan ko da badini halaka ne ko da game da Hausa suke ce ana barin halaka dan kumya to ko da halaka ne yanzu masalan ga babban malami a titi ya koma hura yana bawali ko kuma yana shan rike a titi kaga zubda halaka ne a gare shi amma zubda mutunci ne fa innahu yu'arridu nafsuhu lituhuma dan zai sanya kanshi bujuro da kanshi ga tuhuma wa irdihi da mutuncin shi lilwaqi'a ga mutane su auku cikin mutuncin shi wa yuqi'a an-nas fi zununin makaruha ya nasa mutane cikin zato wanda ba a so ta'simul waqi'a da kuma zunubin hadawa cikin karan kanshi kuma shi yasa su za su koma suna zazzage shi suna yi da shi kuma shi yasa su yace fa inna tafaqa wuqu'u shay'an min zalika li haja idan an samu irin wannan an samu ittifaki katari dan saboda bukata auna hawi ko makamancin shi akhbara man shahadahu bi hukumihi to ya ba wanda ya gani ya bashi labari wa bi uzrihi da uzrin shi in ya ganshi kamar can da muka fara misali da tudin jamus wajen karhe daya yace mishi ya kanan wani daga shagona nake ka gani nan hanya ta ce ya ga mishi dan saboda kai ya je ya yada ci shi dai ganshi je ya yada cewa na ga malam wani a waje kaza wa maqasuduhu kai la asama bi sababihi kamar yadda wani bahasi wanda amana arraza shi amma yin shi yake da wahala yana da amfani amma yake da wahala dan saboda zama da karuwai dole sai ya haukan shi me yasa bahasin da zai binciken wanda suke zaman banza mata wanda suke zaman banza sababin da ya tunkuɗa su zuwa yin wannan sana'ar wata zai kasance saboda an samu sabani da uwayenta ne wasu zai kasance saboda halin babu ne wata zai kasance kawai dan saboda sha'awa ne wata zai kasance saboda kaza to ta wannan hanya in aka yi bahasi kan wannan aka karance shi za a san hanyar da za a huto ma kama musu da taimaka musu akan su bar wannan abin wata sababin da yasa ta wannan abin sababi ne karami wanda wani yana cikin mana yana iya warware shi ta koma ta yi zamanta to amma da ke ba a bincike ta ba a san meye sababi sai dai a yi ta tsine mata to rishin wannan bincike yana buƙatar binciken to amma meye matsala bahasi ne mai wahala sai kai ta zuwa can gurin kana zuwa da duk wanda ya ganka ko mun wanda kuma ya sanya iya cikin masu takharruji gaba sai ya daga hannun shi ko ɗan license wanda zai ba shi magister gaba ana iya fada da shi wanda zai license yana iya samun kamar macen banza guda 10 wanda kuma magister zai iya samun kamar guda 20 mu makasuduhu yace makasudin shi to kaga irin wannan in ya tahi duk wanda ya ga wulgin shi sai ya ce mishi ya kawo ni ba shi ne ya kawo ni duk da shi irin wannan ko ya fadi ma an ganshi da takardun bahasin ba kowa ma zai gaskata shi wa bi uzrihi ya gaya mishi uzrin shi wa makasudihi da makasudin shi kai da ya asama bi sabo bi dan kan mutun ya shiga sabo saboda sababin shi an yanfura anhu ko ya kaurace mishi ya guje mishi in baka mishi bayani bai ganka a wannan gurin har abada ya kare da kai fala yantafi'u bi ilmihi ba zai amfana da ilimin ka ba ko wa'azin ka yaji an sa yace kai malamin da na gani ran nan a guri kaza karhe ɗaya na ganshi a tudin jamus wal yastafi amma da ya mishi bayani fa ya hudda shi daga duhun da ba zai ya san me ya kai shi wal yastafida aljahilu bihi kuma da saboda wanda ya jahilci wannan ya sani walizalika qala annabi sallallahu alaihi wasallam haka ne dan saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada li rajulaini ga wasu mutane guda biyu lamma ra'ayahu lokacin da suka ganshi ya tahaddasu ma safiya yana magana da safiya fa walla ya suka bada baya yace ala rasulikuma inna safiya ku tabbata ku nutsu safiya ce summa qala sannan sai annabi yake cewa inna shaytana yurimu ibn adam majarad dam shaydan yana gudana jikin dan adam irin guda inda cikin jijiyar da jini yake gudana fakibtu an ya gazi fi qulubi kuma sharra anan sai naji tsoran ya gefa sharri a cikin zuciyarku sai rawaito cewa fatahalika sai ku halaka nan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam itikafi ne matashi safiyatu bintu huyi sai ta taso ta taho wajen shi bayan ta taho yin shi a masallacin zai ta koma annabi sai ta tashi ya kali ba hadan ya raka ta annabi zai raka ta sun tsaya a waje suna tattauna sai wasu suka ga duhu duhu cikin duhu ne sai ga duhu duhu annabi sai suka juya suka yi gudu suka yi baya annabi ya kirayo su dan kasa ba su sa tuhuma in sun sa tuhuma ga haƙin annabi halaka su sai annabi ya kira sai ya ce musu Safiya bintu Huyi ce suka ce subhanallahi ma'aikin Allah kai zama ma mugun zato sai ce a shedan yana gudana jikin dan adam magudana jini ina tsoron yage ho sharri a zuciyarku yayi tana sa muku tunanin cewa wata mace ce daban to Safiya ce ga tana kenan kaga annabi shi yayi aiki da kore tuhuma duk wani mawadin tuhan mutun ya kore shi kakka bari cewa ina ruwa na jini dai ba tsakani na da Allah ba na san abin da ya kawo ni a kamishi bayani ya fito hili kyarare ya san abin da ake ciki kai maka mummunan zato kuma shi ma ya halaka sababinka sadisa na shidda wanda zan mutakaita kan shi an yu hafiza alal qiyam bi sha'air al-islam wa zuhur wa zawahir al-ahkam yayi tsaye akan da tsaye akan shi akan sha'ira alamomi na musulunci da zawahir na hukuncen addini ka iqamatu salawa kamar tsaye da salloli fi masajidil jama'a cikin masallacin jami'i duk jami'i ya kamata a ga malami shine gaba lokacin da aka ce yana wasa to kuma awamun nasu jahilai su ma wasa zasu wa ifsha'i salami lil khawas wal awam da watsa sallama yawan sallama ga yake bantattun mutane daga magarin mutane wanda ya sani abukan shi da mutanen shi musu sallama haka wanda bai sani ba yan gari wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar da umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna dukai siffantu da wannan sufofi shi malami was sabru alal azabi sababi zalik kuma ya hakuri akan cutarwa akan wannan abubuwan kenan duk wanda abin da ya kasance na umarni da ma'ruf ne da kyakkyawa da hani da mummuna to sai yayi hakuri akan abin da zai ji da abin da zai gani da zage-zage yace sadi'an bil haqi yana mai tsaga gaskiya Allah ya ce fasda'u bima tu'mar indal saladin a wajen shugabanni bazilan nafsuhu lillah ya bada kan shi ga Allah la ya khafi lawmata la'in ba zai ji tsoran zargin mai zargi ba zakiran qaulahu ta'ala rika tuna fadar Allah wasbir ala ma asabak inna zalika min azmil umur kai hakuri akan abin da ya same ka shi yasa Allah bayan yayi luqman al-hakim bayan ya ba ma dan shi ce duka yana ta zano mishi kai kaza amma akan al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar sai dai dora mishi da cewa wasbir ala ma asabak kai hakuri akan abin da zai same ka dan ya san cewa sha'ani na da'awa sha'ani na al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar he an samu cutarwa annabi mun meye ba amshi ba cewa an ce dan dabo ne an ce mahaukaci ne an ce kaza ne amma yaki yin hakuri Allah madaukin sarki ya sa shi kamar yadda magabata annaba wasu kashe su ma akai sai hayayanka su ma akai a wajen da'awa duka kuma wanda karanta kisoshi na Qur'ani mu ga yadda annaba suka yi tahama da mutanen su kenan kai in ka azana ka wahala ko zagi na yanzu bai wuce zagi ba zagi ko me zai fito maka yace wa ma kana sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadda shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance da wasun shi minal anbiya daga annabawa minas sabri alal aza akan hakuri kan cutarwa wa ma kanu yatahammaluna hufillahi da abinda suke jurewa cikin sha'anin Allah hatta kanat lahumul uquba sai dai kasance kyakkyawan karshe nasu ne wa kazalika alqiyamu bi izharus sunani haka nan ake so yayi tsaye shi malami da bayyana sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam wa ikmalul bid'a da kuma rushe bid'o'i da rihe su wal qiyamu lillahi fi umurid din da kuma yi tsaye dan Allah cikin lamarin addini wa ma fihi masalihil muslimina da abinda akwai maslaha ta muslimi an tariqil mashru'i an tariqil mashru' daga hanya ta shari'a wal masalikil matabu da mashiga wadda take ta dabi'a wadda an san ya shige ta zata bulle ba mashiga ba da zai shiga wadda zata halaka shi a rasa da awan ma gaba daya wala yarda min af'alihi zahira wal batina bil ja'iz minha kada yarda da ayyukan shi zahirai da batinu wanda suke halittattu bali akhuza nafsuhu bi ahsani hawa akmaliha kada ya takaita akan ja'iz cewa kawai ai ya halitta ai kaza ya halitta a'a ya dauki a karan kanshi shi malami ya dauki mafi kyau ya dauki mafi kamala duk abinda aka dauka na ibada to shi ya dauki mafi kamala dan koyi ake da shi fa innal umalama humul qudwa dan malamai sune koyi wa alaihimul marji'u fil ahkam sune makoma a cikin hukunci duk jahilai sun saba da yawan cewa ce malam wani ho yake kaza basu tsaya su auna basu da tunanin da zai tsaya su auna cewa ya dace da shari'a ko ya dace da hadisi ko ya dace da magana Allah da manzon shi a daga malami yayi su shine hujja kuma ko wajen Allah kai da kan musu wannan sababin kai ne hujjar su wahum hujjatullahi alal awami sune hujja Allah akan ga magaru wa qad yuraqibuhum lil akhz anhum sun mutane suna ta kallon su dan su amshi hukunci a wajen su mallayan zuruna wanda basu ganin shi mutanen da baka gani baka kallon su amma su suna kallon ka cewa kai kaza nuni kawai ke ya halitta ka bar kaza nuni yake kawai ba ai sai su dauki hukunci a galkashin aikin ka su bisa sani ba ba wai sun yi daidai ba ba sun ba a lokacin hukunci galkashin aikin mutum dan saboda yana iya kuskure yana iya wani abu da uzuri yana iya wani abu da darura duka wannan abu amma shi jahili abai ya kawo wannan akaba yana ganin kai kawai ba uzuri ba uzuri wa yaktadi bi hadihi man la ya'lamuna wanda ke koyi da su wanda basu sani ba diyawa jama'a diyawa wanda baka sani ba suna koyi da kai wa izalamin tafi al-alimi bi ilmihi idan malami bai amfana da ilimin shi ba fa ghayruhu abadu min al-intifa'i bihi to wani shi yayi nesa da wuya ya amfana da ilimin shi shi ma bai amfana ba to balle wani ya amfana da shi kama kala shafi'i kamar yadda shafi'i yake wada Allah mushi rahama laysal ilmu ma hafiza hufiza ilmi ba abinda aka hardace bane al-ilmu ma nafa'a ilmi kawai abinda yayi amfani ولهذا عظمت زله العالم سبب ده haka ne tuntuban malami yake da girma dan tuntube karami yayi sai a watsa shi ya karhin wanda inda a ce wani gama garin mutane ba a dauke shi ba malaki lima yatarattabu alaiha min mafasid dan sabab da abinda zai biyo baya na mafsada mai yawa liktida'in nas bihi sabab da mutane suna koyi da shi kenan nan malami wajibi ne san cewa shi abun koyi ne al'umma sun zuba ido a gare shi ƴan unguwar su da mutanen shi da abukan mu'amalar shi suna kallon aikin shi su koyi da shi yanzu da galibin mafi yawanci malamai illa ma rahimallah sha'anin su ya lalace duka jahilai muke cewa yake malamai ma da suke kaza malaman ma da suke yin kaza to kaga ya zamana hujja a gare su suna ganin cewa sun samu hujja mai kwari cewa malaman ma suna yi balle mu nan zan mutakaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayk gobe da bukhari da sunan abiroya da muqama insha Allah ta'ala muna cikin masarufi.